Bayan 'yan majalisar dattawa da suka fice daga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya kwanan nan a wasu jihohi kamar Kebbi, Katsina, Bauchi da kuma barazanar ficewa da wasu bayanai suka nuna wasu sanatoci na kan hanyar yi, haka ma jam'iyyar na rasa wasu magoya bayanta a wasu jihohin kasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, jam'iyyar ta rasa jigajiganta da suka hada da 'yan majalisar wakilai biyu, Abdullahi Balarabe Salame da Yusuf Isa Kurdula, da kakakin majalisar dokoki na jihar da dan majalisar jiha daya, da tsofaffin ministoci biyu da wasu kusoshi a jam'iyyar tare da magoya bayan su. Alamu da yana nuna cewa waɗanda suka fice daga jam'iyyar sun daura damarar fada da ita a zabukan da ke tafe, kamar yadda tsohon ministan sufuri a Najeriya Yusuf Suleiman ya fada.
Kamar yadda nake cewa wannan tafiya da aka fara da yarda Allah, cikin ikon Allah da yarda shi, ba za a tsaya ko ina ba.
Su kuwa jagororin jam'iyyar PDP, ficewar jigajigan jam'iyyar APC ya kara musu karsashi, kamar yadda jagoranta a Sokoto gwamna Aminu Wazir Tambol ya nuna a lokacin karɓar waɗanda suka shigo jam'iyyar ta PDP.
Wannan muna gare gode ma Allah da cewa tahiyyar mu za a baka take yi, al'amarin mu yana haske, jama'a suna shigowa, ina kira gare mu da buɗe kofa. A karɓi kowane mutum mai shawara dawa jam'iyyar PDP, kowa a karɓe shi a zo a yi tafiya tare, mu ci zaɓe ta yadda za mu ba da ƙuri'a linkin blinkin.
Shi kuwa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar Delta Dr. Ifeanyi Okowa, da yake maraba da waɗanda suka canza sheƙa zuwa PDP bayan ya tsokace akan matsalolin da Najeriya ta samu kanta ciki a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC, ya ce sun yi ƙoro ne domin sake gina ƙasar a jam'iyyar PDP.
I want to thank our brothers, our leaders.
Ina son gode wa 'yan uwanmu da suka shigo cikin dangi na gari. Jam'iyyar PDP dangi ne wanda ya tsayu akan samun kyautattuwar Najeriya a zamanta abu daya. Mun gode wa jagororin jam'iyyar PDP a jihar Sokoto akan dawowa da 'yan uwanmu gida, waɗanda suka hangi lokaci yayi da ya kamata a ceto ƙasar mu a kuma sake gina ta.
He's coming back to rebuild our nation.
Atiku yace ya zo ne domin sake gina ƙasa da kuma haɗa kan 'yan ƙasa. Na tuntuɓi bangaren jam'iyyar APC wadda ta rasa 'ya'yanta, koya ta ji da wannan lamarin. Sambo Bello Dancaɗi shine kakakinta a Sokoto.
Wani zama in ya kai wanda ya zam togon marabuwa, ko mace a cikin gidanka ya zam kullun hankalinta na waje, togon mu ba ta gidan. Don mai iya daga cikin su, ko da man suna cikin APC suna amsa sunan APC, amma ayyukansu da lafazansu sun nuna cewa su ba 'yan APC ba ne. To duk ɗan jam'iyyar da zama haka nan, gwamma mace ko macen, wanda hankalin ya kwanta da zama cikin APC, ra'ayi na APC ne, sai mu tafi APC tare da shi.
Sauya sheka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa dai abu ne da ke faruwa a duk lokacin da iskan siyasa ya kaɗa, sai dai wasu lokuta ba a gane inda take sha sai an yi zaɓe an ƙare. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.